أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a 7 da watan juma'ar akhira shekara ta 1447 hijriya wanda yazo daidai da 28 da watan 11 shekara ta 2025 miladiya zamu ci gaba da karatu cikin littafin mai tarin albarka al-jami'u sahih na al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala wannan shine darasi na nawa ne na ga Halila Halila gomi ya tara da wani abu ne ina ga miki ina le kalambar darasi kan duka kahin mu ta hoto yanzu kai sai tun sahi abu laguro nake shigowa ta kenan Halila Halila 88 to rakam kin dai ba matsala bane zan mu tafi cikin hadisi ina ga mun tsaya tsakiyar babu ne satin da ya gabata mun tsaya inda yake cewa babu ma ja'a fi azabil qabr wa qawlillahi ta'ala ayy zalimuna nan ne tsakiyar shi ina ga mun dauki hadisi daya ne go zan mu tashi hadisi na 1370 cikin baban wanda al-imam al-bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi yake cewa حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثني ابي انا ابي صالح يجي حدثني نافع ان ابن عمر رضي الله عنه اخبره قال يجي cewa اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على اهل الكليب منزا الله صلى الله عليه وسلم يا ليكا يا تنكايا akan wanda aka gefa cikin rijiya fa qala sai yace wannan bamu karanta shi ko mun yi shi wannan نادى 71 ني زمن متاشي الامام البخاري كي حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت تكي cewa انما قال النبي صلى الله عليه وسلم كوي النبي صلى الله عليه وسلم ياچي ني انهم لا يعلمون الان للي سو سن سني ا ينزو ما كنت اقول لهم حقنا ابنده نكي غيا مسو cewa gaskiya ni وقال قال الله تعالى حقيقه الله yana cewa innaka la tusmi'ul mauta kai ya ma'aikin Allah baka jiyar da matattu nan Aisha radiyallahu anha tana nihin mu'arada cin karo da wancan da yake cewa suna jin abinda nake gaya musu kamar yadda zan mu gani dai a sharhi al-imam ibn hajar yake cewa rahimahullah wajhu idkhal hadith ibn umar wa ma arado min hadith aisha fi tarjamati azab al-qabr annahu lama sabata min sama'i ahli al-kalib wa tawbihum lahum dalla idrakuhum al-kalam bi hasati as-sam'i yace huskar da wannan hadisin zai shigo cikin karkashin tarjama wannan ta azab al-qabr yayin da ya tabbata cewa su wannan wanda suke cikin rijiya da aka gefa kuma ake zargin su akan cewa da ake zargin su yana nuni akan cewa suna jin zancen da ake hadi da kunnan su wanda yake nunin cewa jin da kunnan nasu shi ma azaba ce daga cikin azaba ta gabbai balil azaba yace bari ma shine abizat azaba ce bizat izir jamu bainahuma baina baqiyatil ahadith abinda ake so hadawa tsakanin shi da sauran hadisai shi al-imam yana nuni ne zuwa ga hanyar da za a hada tsakanin hadisin ibnu umar da aisha za a dauki hadisin ibnu umar akan cewa muhadaba ce ta wanda magana ce ake da wancan wanda aka gefa cikin rijiya وقعت وقت المساله تا فاري ني لوكاتين دا مساله تا فارو وهنا اذن كانت الروح قد ويرت الى الجسد تو ا لوكاتين يا زمانا ان ميدو راي ني زوا غا غنغار جيكي يا بين ا cikin wasu hadisan da ban cewa kahuri al-kafir al-mas'ul azab kahurin da za a tambaya ana mishi azaba amma inkarin aisha ta dau an dauke shi ne ala gair waqt al-mas'ala fa yatafiqu al-khabarani ba lokacin da ake tambayar ba ma'ana tambaya ta kabari sai zamana hadisan guda biyu sun hadu wa yazharu azza taqari wajhi idkhalihi fi hadhihi tarjuma kuma anan zan mu gane dalilin da yasa bukhari ya sayo wannan hadisin karkashin cikin wannan tarjuma hadisi na 1372 al-imam al-bukhari ke ce haddathana abdan yace akhbarani abi an shu'ba sami'tu al-ash'as an abihi amma saruq an aisha radiyallahu anha anna yahudiyatan dakhalat 'alayha wa ta yahuda ta shigo wajenta wa zakarat azab al-qabr ta ambata mata azab al-qabri fa qalat la tace azakillahu min azab al-qabr Allah ya kiyaye ki gami da azab al-qabri fa sa'alat aisha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an azab al-qabri sai aisha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gami da azabar kabari kenan da tajiba yahudiyar ta mata addu'ar Allah kiyaye ki da azabar kabari ta tambaye shi shin azabar kabari gaskiya ce naji ba yahudiyar nan ta tabbatar fa kala na'am azabul qabr sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa eh haka ne azabar kabari gaskiya ce qalat aisha aisha take cewa fa ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'du ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan haka ba bayan an yi wannan salla salatan yayi wata salla illa ta'awwaza min azabil qabr sai ya nemi tsari daga azabul qabr zada gundur dalibin shu'ba ya kara shi yace azabul qabr haqqun azabul qabr gaskiya ce wannan hadisin kyarara ya zo cikin nan gurin Aisha wannan bai huda ta tabbatar mata cewa azabul qabr gaskiya ce shine abinda al-Imam al-Bukhari yake son tabbatarwa gashi kyarara hamma annabi alayhi salatu wasalam zan mu gani cewa yana neman tsari daga wannan azabul qabri duk lokacin da yayi sallah wannan Bukhari ya kulla babu akan tabbatar da azabul qabri kuma wannan zahiri ne kyarara a cikin hadisin kowa ya gani hadisi na gaba na 1373 al-Imam yake cewa حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب اخبرني عروه بن زبير انه سمع اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها تقول تنا تيوا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا النبي صلى الله عليه وسلم يا تاشي تسي يانا مي خدبا فذكر فتنه القبر سي امبتي فتنه قبري التي يفتتن فيها المرء ود اكي فتنه متن ا cikinتا فلما ذكر ذلك دجل المسلمون دجا ياين دي فدا هكا sai musulmai suka yi kashin hakuri matukar kashin hakuri ma'ana rishin hakuri hadisin na gaba dake tare da shi inda zan yi sharhin su gaba daya al-imam yake cewa haddathana ayyash ibn al-walid haddathana abdullah haddathana sa'id an qatada an anas ibn malik annahu haddathahum ya ba su labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal abda idza udiya fi qabrihi lalle bawa idan aka sa shi cikin kabarin shi wata walla anhu ashabuhu mutanen shi suka bashi baya suka tahiye su wanda suka binne shi wa innahu la yasma qara'an alihim yana jin qaran takalman su atahul malakani sai malaiku guda biyu su zo mishi faiku idanihi su zama da shi a kabarin shi faikulani sai su ce ma kunta taqulu fi hadhar rajul ni kake fada cikin sha'anin wannan mutuna li muhammad suna ne muhammad sallallahu alaihi wasallam yace fa ammal mu'min amma shi mu'mini faikulu sai ce ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu na shaida shi wannan bawa ne na Allah kuma manzo ne na Allah fa yuqalu lahu sai a ce musu unzur ila maqadika minan nar diba masabkinka can na wuta qad abdalaka Allahu bihi maqadan minal janna Allah ya musanya maka shi ga matsayi na aljanna masabki na aljanna fa yarahuma jami'an sai ya gansu duka gabaki daya saboda kowa a cikin mu an mai sabkin shi na wuta da masabkin shi na aljanna qala qatada yake cewa zikira lana an ambata mana annahu yufsahu lahu cewa za a buda mishi fi qabrihi cikin kabarin shi a yalwata shi summa raja'a ila hadisi Anas ne koma zuwa ga hadisin Anas qala sai ce wa ammal munafiqu amma shi munafiki wal kafiru da kahuri duk tahiya sai da ma'ana fa yuqalu lahu sai a ce mishi ma kunta taqulu fi hadhar rajul ni kake fada cikin sha'anin wannan mutuna ma'ana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu sai ce la adri ban sani ba kuntu aqulu ma yaqulu nas abinda duk mutane suke fada ni ma shi na fada fai qali sai a ce mishi la daraita ka Allah saka sani wala talaita ka Allah saka karanta wayu durabu bi madariki min hadidi sai a buge shi da guduma ta qarihi darbatan wani bugu faisihu sai hatan wanda zai wani qara ya sama'uha man yalihi duk wanda ke kusa da shi yana jin ta gairar sakale ne wanda mutun da aljan bana an buge shi wannan qaran duk wani kwari da duk wata dabba da duk wanda kenan ya ji qaran wannan banda mutun da aljan wannan shine hadisi na 1374 wanda Bukhari yake ne tabbatar da azabul qabri yana kawowa da yawaita ka hadisi cikin baban duk da shi musulmi na kwarai na gari ya tabbatar da wannan abun amma akwai masu inkarin abun masu musun azabul qabri cikin dawa'if na bid'a yace innal abda idza udiya fi qabrihi a hadisin da yace bawa idan an aza shi cikin kabarin shi haka yake a takaice hadisin nan farkon hadisin a wajen al-Imam Abi Dawud ta hanya Abdul Wahhab ibn Ara daga Sa'ir da wannan sanin ce inna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam dakhala nakhala li banin Najjar annabun Allah annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ya shiga wasu dabinai na kabila banin Najjar fa sami'a sautan yaji wani sauti fa fazi'a ya hurgita fa qala sai ce man ashabu hazihil qubur suwa ne ne a cikin wannan kaburburra suka ce ya rasulullahi nasu matu fil jahiliya wasu mutane ne da suka mutu cikin jahiliya fa qala sai ce na'uzu billahi min azabil qabri muna neman tsarin Allah daga azabul qabru wa fitnatid dajjal da fitina ta masihud dajjal suka ce wa ma zaka ya rasulullahi ya akai ya ma'aikin Allah qala sai ce innal abda iza wudi'a fi qabri sai kawo hadisin fa zakara al hadith ce fa afada bayan sababul hadith anan riwaya ta sunan abi dawud ta bayyana mana menene sababin da annabi ya hadu wannan magana shine cewa ya shiga cikin wata garka ta dabinai ko makabartu da aka binne na jahiliya ya ji kara da ihu tunda shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana ji to wannan yasa ya tambaya kaburburran wannan na suwane ne da yace innahu la yasma qur'an alihim muslim ya kara ce idan sarafu idan sun tahiyar su a wata riwaya yace ya atihi malakan malaika bi zasu zo mishi ibn hibban ya kara da tirmidhi ta hanyar sa'id da makabiri daga abi hurairah yace aswadani malaiku bakake guda biyu azraqan wanda idanuwansu duk sun fito yuqalu li ahlihim al munkar dayan ana ce mishi munkar wal akhir wal akhir nakir dayan ana ce mishi nakir a cikin riwaya ibn hibban yace yuqalu lahum munkarun wa nakirun ana ce musu munkar da nakir su masu tambaya dabarani ya kara cikin ausa ta hanyar ta wata hanyar daban yace a ayunuhuma misl qudurun nihasi idanuwansu suna kamar tukunya ta tagulla wa anyabuhuma misl sayasir bakari kuma hakoransu suna kamar jela ta saniya sun kai wan hakon gakin saniya wutsiye saniya wa asmatu wa aswatuhuma misl ra'd kuma sautin da zike tambaya wanda ke cikin kabari sautin ya kai ta tsawa ta kwaran kwatsa da ake a cikin hadari wa nahahu li abdurrazzaq an kwatun arawito kwatan kwacin wannan ta hanya abdurrazzaq mursal ta hanya amr ibn dinar wa ya kara cewa ya furani bi anyabuhuma suna tahiya hakoransu har tona kasa suke su mala'ikun wai ba'ani fi shi a sha'arihima kuma suna taka gashi sukan su duka dai siffa ta tsatta hada ta ban tsoro suna kwashe da ita ma'ahuma mazarabatun suna rike da katuwar guduma lawistama alaiha ahlu mina lam yakuluha duk mutanen da ke cikin mina yan aikin haji da zasu hadu su daga ta ba zasu iya daga ta ba sandar da suke tahowa da ita wanda in kahuri can da aka ce za a buge shi da sanda ga subbatanan sandar da ta zo a cikin wata ruwaya an hadi yadda take yace wa zada ibn hibban da yace faiku idani su zamanar da shi ibn hibban ya kara ta hanyar abi salama ta abu hurairah yace kana mu'minan fa iza kunta mu'minan kanat salatu inda rasi fa iza kana ka idan ya kasance mummuni ne sallah hay ta zo ta kan shi zakata da mashi azumi ta hagumkin shi aikin alkhairi ya zo ta wajen kafahuwan shi a ce mishi tashi zamana sai ya zamana an kwatamta mishi rana ga ta har rana ta kusa fadawa ibn majah ya kara arwaya shi ta hanyar jabir yace fa yajlisu sai ya zamana fa yamsahu ainihi ya shahi idanuwan shi shi mummuni ma'ana wa yaqulu sai ce da uni usalli kubarni in yi sallah rana ta kusa fada yana tunanin ma cewa a duniya ne yake dan saboda bai ji wata damuwa ba mummuni ne ta mishi kyau Allah ya samu ciki yace wa amma al-kafir wal munafiq amma kahuri da munafiki haka yazo cikin wannan hanyar da wawul adafi wata kaddama ya gabata cikin babu khafqin ni alibiha wa amma al-kafir aw al-munafiq yace amma kahuri ko kuma munafiki can da aw aka ce nan kuma aka ce wal munafiq bi shakki a can da shakku a cikin riwaya ta Abu Dawud aka ce wa innal kafira iza wudi'a lalli kafuri idan an sa shi cikin kabari haka riwaya ta zo ta hanyar ibn hibban ta hadisin abi huraira haka yazo cikin hadisin bara'u hadisi mai tsawo cikin hadisin abi sa'id wajen ahmad ce in kana kafiran aw munafiqan in kahuri ne ko munafiki da shakku sai aka kawo aw yace ta hanyar asma'u cikin hadisin asma'u ce fa in kana fajiran aw kafiran in mutunan banza ne ko kahuri kenan kaga fajiriya hada amma fasiki zai shiga ciki wafi sahiha ne a cikin hadisin bukhari da muslim ta hanyar ta yace wa ammal munafiqu aw al murtabu amma munafiki ko mai shakku cikin hadisin Jabir ta hanyar Abdurrazzaq da hadisin Abi Huraira a wajen Tirmidhi yace wa ammal munafiqi cha amma munafiki a cikin hadisin Aisha ko wajen Ahmad da Abi Huraira da Ibn Majah yace wa ammar rajulu su amma mutunan banza kaga madadin kahuri ko munafiki ko fajiri a wajen Ahmad cewa akai wa ammar rajulu su amma mutunan banza a hanyar Dabarani kuma ta hanyar hadisin Abi Huraira yace wa in kana min ahli shakki in yana daga cikin mutanen shakku kaga ni hanyoyin hadisan Ibn Hajar yake hada mana mu san ta hanyoyin da yazo da dama ba dai ba bi ba can an ce kaza can an ce kaza can an ce kaza yace faktar bat hazur ruwayat idan kan lura da wannan ruwayoyin sun sha bambam ta huskar lafazi amma dukkan su suna haduwa akan cewa kahuri da munafiki ana tambaye su fa fihi taqumu a cikin nan akwai bin baya ga wanda ya rai cewa tambaya kabari tana tabbata ne ga wanda yake da awar imani ko da gaske ko da kariya banda kahurai abinda suka dogara da shi masu wannan ra'ayi suka ce abinda Abdurrazzaq ya rawaito ta hanyar Ubayd ibn Umair ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai yace inna ma yaftanu rajulani mutum bi nau'in mutum bi ake fitina cikin kabari mu'minin wa munafiq da mummuni da munafiki yace wa amma al-kafir amma shi kahuri fala yusalu an Muhammadun wala ya'rifuhu ba a tambaye shi game da annabi Muhammad dan bai ma san shi ba yace wa haza mawqufu amma shi wannan hadisin mawqufi ne ma'ana magana ce ta sahabi wal ahadisin nasa amma hadisan da suka nassanta cewa kahuri ana tambaye shi su kuma marfu'ai ne magana annabi sallallahu alaihi wasallam ma a turki ha sahiha kuma da kasaratu turki ha da yawan hanyoyin su masu inganci su suka yi cancanta a amsa ba wannan mawqufin ba ma'ana kahuri dai ana tambaye shi azabul qabr tirmizi al-hakimi ya tabbatar da cewa kahuri ana tambaye shi to sai suka yi sabani gami da yaro wanda mughairul mubayyiz yaro wanda bai ma san abin da yake ba qurtubi ya tabbatar cikin tazkira cewa shi ma ana tambaye shi wa huwa manqulun alal hanafiya an kaito magana ga malaman hanafiya diyawa daga cikin malaman shafi'iyya suka ce ba a tambaye yaro daga nan ne suka ce ba amma ba ma mustahabi bane alqana ma yaro kalmar shahada in zai mutu dan ba a tambaye shi suka yi sabani adam fil nabi ha yus'al shin annabin Allah ana tambaye shi wa amma malik fara'ar fa ahadun zakaru amma malaika ba mu sani ba cewa akwai wanda ya ambaci wannan yace wallazi yazharu annahu la yas'alu abinda zai tabbata cewa shi ba a tambaye shi ya anna su'alu yukhtasu biman sha'anuhu an yuftan saboda tambaya ta ke banci wanda sha'anin shi ne a fitine shi kenan annabin Allah ya mutu babu zancen a ce a tambaye shi man rabbuka wa dinuka ba a tambaye annabi alaihi salatu wassalam yace wa mamal ibnu abdul bayy ce me yasa saboda tambaye kabari ai cewa ake mata fitnatul qabr fitnatul qabri to ya za a fitina annabin Allah a cikin kabari kuma shine za a tambaya ce a mun ga cikin tambayoyin cewa ai me yin ra'ayinka game da wannan mutuna shi kuma shine kenan babu zancen a tambaye shi a ce me ra'ayinka game da wannan mutuna ibnu abdul bayy ya karkata zuwa ga magana ta farko yake cewa al-asar tadullu ala innal fitnatu liman kana mansuban ila ahli al-qibla hadisai sun yi nuni kan cewa fitina ta tabbata ga wanda ya kasance daga cikin mutanen alƙibla ne ma'ana musulmai amma kahuri mai juhudi wanda ba ruwan shi ma da Allah to wannan ba a tambaye shi game da addinin shi amma Ibn al-Qayyim yayi raddi cikin kitabun ruhi ya kare yake cewa cikin Qur'ani da hadisai sun yi nuni akan cewa kahuri da musulmi duka ake tambaya me yasa dan Allah ya ce sabitullahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirati yace wa yadullullahu zalimin zalimin sune kahuri tambaye kabari ake magana Allah ya tabbatar ma da mummune da magana tabbatar ta duniya da lahira kawarai sai Allah ya batar da su kenan kaga har da su ciki yace a cikin hadisin Anas al-Bukhari cewa ammal munafiq wal kafir amma munafiki da kafiri ma'ana hadisin nan da muke tare da shi shi Ibn al-Qayyim ya kawo hujja da shi cewa har kafiri ana mishi tambaye kabari a takaice dai har kafiri nan gurin yake cewa la daraita wala talaita kaza fi aksaru riwayat haka yazo cikin ruwayoyi masu yawa bi musannatin fuqa ba'da maftuha tahtaniya sakina sa'alabi yake cewa talaitu asluhu talautu ma'ana la fahimta wala qara'ata alquran ka Allah saka fahimta kuma ka Allah saka karanta qur'anin ka Allah saka sani ma'ana kamar yadda muka fada sai ibn hajar yace wa fil hadisi ahadisul bab min alfawaidi a cikin hadisan baban nan gaba ɗaya da muka gabatar fa'idodin da za a dauka ga sai zai kumshe mu musu yace isbatu azabul qabri azab alqabri tabbas sai kuma gaskiya ce wa annahu waqi'un 'alal kufar kuma hakka hore ana musu azabul qabri yace da wanda Allah ya ga dama cikin masu tauhidi wal mas'ala hi waqi'atun 'ala kulli ahad shin tambaya kowa ake tabbata ake tambaya kowanne daga cikin mutane wannan kuma ya gabata shin fitina qabri tambaye qabri ta danganta da wannan al'umma kadai ko al'ummomin da ke gabanin mu ma ana musu tambaye qabri yace zahirin hadisi shine magana ta farko cewa al'umman nan kadai ake ma Hakim Tirmizi akan haka ya tabbata yace kanatul umm qabla hadhihi al umma atihur rusul fa iza adawata al ummumun dake gabanin manzanni suke zo musu idan sun yi biyayya to wannan shine daidai idan sun kiya sun kaurace musu sai a musu gaugautawar azaba kenan wannan babu zance a musu tambaye kabari yayin da Allah ya aika Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama rahama ce ga al umma sai Allah ya kame azaba ga wanda ba su amsa kiran ba yace aka amshi musulunci ga wanda ya bayyana shi koda ya bore kafirci yayin da suka rasu to rada in yaso anan kuma sai Allah ya sallada musu wanda zai zo su fitine su a tabbatar da mai imanin na gaske da kuma mai imani na banza Allah ya tabbatar da mu'mine sai ya batar da kafirai shi yasa a cikin wani hadisin dake marfu'i da yake nuna mana cewa fitina kabari ga wannan al'umma ce kadai annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inna hazihi al'umma tubtala fi quburiha inda muslim yahud yace lalle wannan al'umma tawa ana jarraba su a kabarin su kenan kai ga nuna yake nuna al'umma shi kadai ake jarabta yace wa misru haka nan kwatankwacin shi a wajen abi sa'id cikin tsakiyar hadisi abinda ke karawa wannan yace wadan mala'ikun guda biyu suka ce mata qulu fi hadha ar-rajul muhammad me kake fada cikin sha'anin wannan mutunan annabi muhammad kenan kai ga mu ne kadai annabi muhammad yake banta hadisin ahmad shi kuma cewa amma fitnatul qabri tuftanuna wa anni tusaluna annabi yace amma fitnatul qabri cikin sha'ani na ne za a fitine ku kuma a kaina ne za a tambaye ku shine cewa me kuke cewa kami da wannan mutuna ibn al-qayyim shi kuma ya karkata zuwa ga magana ta biyu cewa hamma al-ummomin da suka gabace mu ana musu tambayar qabri yace laysa fil ahadith ma yan fil mas'ala amma taqaddama min al-umami yace a cikin hadisan bai kore mas'ala a wanda suka tambaya wanda suka gabace mu na al-ummomi tunda annabi yana ma al'umma shine muhadaba ba yana nihin ba cewa wasu kuma ba a musu yace imtihanin fil qubur kenan yana so ya gaya ma al'umma cewa ku ga yadda ake muku ba yana nihin korewa cewa wasu kuma ba a musu ba yace abinda yake tabbata anna kullu nabi ummatihi kazalika kowanne annabi da al'umma shi haka ake mishi fato azabu kufarin sai amma kahoransa azaba cikin kabarin su bayan an tambaye su kuma an tsaida musu hujja kamar yadda za musu azaba cikin lahira an tsaida musu hujja yace cikin mas'ala tambayar yara kanana tana yuwa ne tana yuwa a tambaye su tana yuwa ba a tambaye su yace wa zahiru anna zalika la yamtanu fi haqqil mumayyiz duna ghairi zahirin magana yace ibn hajar tana yuwa cikin haƙin yaron da ya mumayyizi ne yana iya bambancewa ya fara dan hankali ko da bai balaga ba shekara 7 8 9 10 11 da makamancin haka sai a mushi mumayyizi ne amma ba dan burtsutsu makarami jinjiri wanda yana shan nono ba tambayar da za a mushi ba amsar da zai bada yace fihi annal mayt ha fi qabri cikin wannan hadisi mun fahimce cewa ashe mamaci ya na tsallake wani yace wa fihi cikin hadisin nan hadisan nan zan muttaqalidi fil itiqadat akwai zargin taqalidanci cikin baban aqida li muaqabati man qala dan kunura cewa an yi azaba ga wanda yace kuntu asma'un nasu yaquluna shay'an fa qultuhu naji mutane suna cewa kaza ni ma sai nace kaga kafuri taqalidi yayi aqida tunanin shi ta hudda shi sai aka mushi azaba wannan yake nuna a baban aqida da tauhidi ba a san taqalidanci kowa ya nemi sanin Allah madaukin sarki ya san Allah shi ya bauta ma Allah bisa haske baban tauhidi da aqida ba a taqalidanci wajibi ne ga kowa ya karanci tauhidi yake cewa kuntu asma'u nasu yaquluna wa aka mushi azaba kuma cikin nan akwai abinda ke nuna cewa mai ta mamaci ana raya shi cikin kabarin shi dan a mushi tambaya sabanin wanda suka yi raddi da magana cewa qalu rabbana amatana sanatayn wa ayatana sanatayn yace ka ce wai da a ce a kabari an raya shi to da rayuwa ta zama uku mutuwa ta zama uku an ku saba manasi sai amsa sai a ce al muradu bil hayati fil qabri abinda ake ne da rayuwa ta kabari rayuwa ta dan lokaci ce dan a mushi tambaya ba tabbatattar rayuwa ba wanda muka sani a nan duniya wanda rai zai zo shiga cikin gangar jiki a jima ana harkoki da tasarrufi wanda tana bukata a ce mushi rayayye ne yace bari ya barka wa mujarradin amaidu mushi ran shine saboda jarrabawa da imtihani kamar yadda zo cikin hadisi wannan ba ma rayuwa bace fahiya adatun arida wannan maido rai ne wanda ya bujiro kamar hayata khalqun kaseer min alimas'alatihim lahum an ashya'in adum mutu yace kamar yadda aka rayar da wasu da dama daga cikin annabawa dan a tambaye su game da wasu abubuwa sannan aka maida su kene zuka aka masu uzairu da aka tado shi wanda ya an tada shi kace shi ma to ƙarya ce mu yarraba tunda Allah ya ce a mata nasanata yana ta nasanata yana shi kuma rayuwa in muka yarda da cewa ya tashi ta zama uku shi a cikin haƙin shi kenan wannan shi wata rayuwa ce a harida kamawa ta yi Allah ya bukata aka maido mishi ran shi aka biya wata bukata kuma aka dauke wannan ba a kira ta rayuwa ba kenan batta cikin lisahi a ce rayuwa uku ce ko kuma mutuwa uku tunda wannan a cikin kabarin kuma ai ba wata sabuwar mutuwa bace zai bayan an kare tambayoyin a ce kuma za a kara zai kara wata mutuwa yawa sai babe na abun nan na 87 babe na 87 al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babu ta'awuzu min azabil qabr shine ko baban dake bayanin neman tsari daga azabar kabari حديثنا دبوت إيرد دليل أكو رسابة إند بير الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتشه حدثنا محمد بن المصنع حدثنا يحيى حدثنا شعبة قال حدثني أول بن أبي جهيفة أنا أبيه أنا البراء بن عازب أنا أبي أيوب رضي الله عنه قال كتشه خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس النبي صلى الله عليه وسلم يا هتو رانا تهوادي فسمع صوتا سيجون صوتي لكاراجي فقال سيجي تأوز يهود تأذب في قبورها يهوداني أكما أذاب أكبرنش kaga nan annabi sallallahu alaihi wasallam da yake Allah yana bashi wahayi kuma kamar yadda muka hada can baya shi yana jin azaba kabarin sakalenikin mutun da aljanda ba su ji shi banda shi shi alaihi salatu wasalam yana ji wa qala an-nadar nadar yake cewa akhbarana shu'uba shu'uba ya ba mu labari haddathana awn samitu abi duka yana cikin abubuwan nasu sukan da yahuda in sun suke karikin musulunci daga cewa san kai ne an ji karar kabari an nasaba musu cewa su ne kuma ba san ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da wahayi ne yake magana ba da san ranshi bane ana ayuba ani nabi sallallahu alaihi wasallam kwatankwacin hadisi na 1375 al-imam yake cewa haddathana mu'alla haddathana wahaybu an musa ibn uqba qala haddathatni ibnu khalid ibn sa'id ibn al-as annaha sami'at an-nabi sallallahu alaihi wasallam huwa ta'awwazu min azabil qabri taji annabi alaihi salatu wasallam na neman tsari daga azabar kabari zan mu ga ta'addu'a tashi hadisin gaba حديثي نغبا الامام كيتش حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى عن ابي سلمة انا ابي هريره رضي الله عنه قال كيتش كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو منزان الله صلى الله عليه وسلم يا كسانچي yana addu'a kaga yake nuna kana tufidul istimrar wat tajaddud yake nuna cewa kullun ne yake yi ba yayi ba ya bari a kullun yana yi kana ya kasance yana addu'a addu'ar ita ce allahumma inni a'udzubika min azabil qabr ya allah ina neman tsarin ka da azabar kabari wa min azabin nar daga azabar wuta wa min fitnatil mahaya daga fitnar rayuwa da mamati da mutuwa wa min fitnatil masihi dajjal daga fitna mutamisihi dajjal wannan sune hadisai guda uku da al-imam ya kawo kalkashin wannan baban yace taqaddamat hazil hadisi fi mawadi'iha al-imam ibn al-mulki yace wannan hadisan duk sun gabata a cikin guraren su ta'liq hadisi mu'allaq na nadar da ya kawo shi muslim ya kawo shi daga yahya ibn sa'id yana fiya wahidun sarraha bi sama'i saboda akwai wanda ya bayyana kyarar cewa ya ji daga wanda ke sama da shi al-isma'ili ya kawo shi da sanadin shi kyarar cewa haddathana maki haddathana zaji haddathana nadar haddathana shu'ba huwa hadisin fi salasat sahabiyuna hadisi ne wanda akwai sahabi guda uku bangaren suna ruwaya daga bangare na farkon su shine Abu Juhaifa yace wannan hadisan dukkan su suna sheda a cikin filbabi sabiq gababan da ya gabata cewa azabar kabari gaskiya ce ga abinda ahlus sunna suka tahi akai baka gani annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsari a gare ta duk da cewa shi ma'asumi ne tsarkakakke ne an mishi gafara abinda ya gabata da abinda zai zo na zinubban shi yace fa yamma girka ya kamata a gare ka manin tafat ismatu huwa taharatu an tuksira kai da kwata kwata baka da wannan abubuwan da aka zanu da isma da tsarkakewa da gafara zinubai kai ya kamata matsayinka na musulmi ka yawaita dan koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam shugaban halitta yace abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman tsari game da wannan azaba duk da cewa shi bai tabbas ba za a azabtar da shi azabar kabari ba yana so ya karantar da mu al'umma shi kuma ya fadakar da mu mu koyi da shi mu bi shiriyar shi a cikin dukkan komai cikin lokacin da muke bukata da cikin lokacin da zuciya ta karaya kuma mu tabbatar da bi shukurin ni'am wajibin cewa gode ma ni'ima wajibi ne wa khashiyatu kullu ahadin ala qadri maqamihi kowa ya tsoron Allah daidai gurgurdan matsayin shi kamar yadda yake cewa afala akunu abdan shakura kaga inda wani ne yayin tunanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi da ya samu wannan garaba sa da gafarar zinubai da shi ma asumi ne ai da kawo ba ruwan shi da amma kuma yahi kowa tsoro da hurgici akan azaba da kuma neman rahama Allah shi yasa Allah madaukin sarki yace ya ayyuhan nabiyyu taqilla ma'ana dum ala taqawahu kadawama akan tsoron Allah ya kasance annabi alayhi salatu wasallam in yana sallah kuka ana ji kamar ana tafasa tukunya a cikin a gaban shi fitnatul mahaya fitna ta rayuwa a cikin mun ga an ce fitna ta rayuwa sauran dai an ambace su fitna rayuwa min khurujihi shine daga hutashi wa fitnatul mat da fitnar mutuwa fitnatul qabr ita ce fitnar qabri fitnatul masih ad-dajjal shine wanda yake hutuwa a ƙarshen zamani wanda Allah kare mu da sharrin shi ta'awuz min azabil qabr na al-imam ibn al-munayyir yake cewa babu ta'awuz min azabil qabr yace hadisan baban nan sun shiga hadisan baban da ya gabace su nan ya kawo ne maqudul lisubuti haradan alaman ankarahu wancan babe na farko bukhari ya kulla wancan babe ne dan saboda ya radi ga wanda suke inkarin azabul qabr wannan kwa yayi shi ne dan yayi bayani yan bagi itimadu bin muddatil hayati min tawassul ila Allah ya kamata a ce mutun ya dogara cikin matukar rayuwar shi yana tawassuli zuwa ga Allah cewa tseratar da shi gami da azabar kabari ya kawar mushi da ita wannan shi abin da bukhari yake so yayi nuni yace yazo a cikin fasami a sautan da yaji wani sauti anan gurin yake cewa ya huzo kyarar a cikin ruwayat tabarani ta hanya abdul jabbar ibn al abis daga aun da wannan sanadin a fasa yace na hutu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ran lokacin da rana ta fada tare da ni akwai wani akushi na ruwa ya tahiye biya bukatar shi sai yace fa wada'atuhu sina aje mishi shi kala sai yace kana jin abinda nake ji nace Allah da manzon shi ne mafiya sani yace asma wa suwati yahudu ya azabuna fi quburihim ina jin sautin yahudawa ana musu azaba cikin kabarin su kaga nan kyarar ya nuna da karin bayani a cikin can kuma da yake cewa annu ya ta'awuz min azabil qabri ya zo cikin ruwayat dabarani a ƙarshen shi yake cewa da lafazi daga Musa ce istajiru billahi min azabil qabr fa inna azabil qabr haqqun ku nemi tsarin Allah daga azabul qabri saboda azabul qabri gaskiya ce sai babu na 88 al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babu azabul qabr min al-ghibati wal bawli baban da ke bayanin cewa azabul qabri tana tabbata ne daga giba cin naman mutum da kuma bawali hadisi na 1378 al-imam al-bukhari yake cewa hadathana qutaiba hadathana jarir an amash an mujahid an tawus qala ibn abbas yace ibn abbas yace marran nabi sallallahu alaihi wasallam ala qabrayni annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce qabari guda fa qala sai yace innahuma la yu'azzabana lalle su ana musu azaba su biyan wa ma yu'azzabani fi kabirin ba ana musu azaba bane cikin wani babban abu ma'ana a itiqadin su summa qala bala yace eh haka ne amma ahaduhuma amma dayan su fa kana yas'abin namima yana aiki da anamimanci gama wancan da wancan wa amma ahaduhuma amma dayan su fa kana la yastatiru min bawlihi bai sarkaka daga bawalin shi summa qala sanaci summa akhaza udar radaban sanna annabi ya doki icce danye fakasarahu mun gani cewa na dabino ne a can baya fakasarahu bisnatayn annabi ya tsaga shi gida biyu summa garada kullu wahidin minhumma ala qabrin sannan ya kafa kowane daya a cikin kabari summa qala sanan sai ce la'allahu yukhaffafa anhuma me yiwa a sassabta musu azaba malami ya bisa mutukar itacen nan basu bushe ba nan gurin da yake cewa al-imam rahimahullahu ta'ala babu azabul qabr na gibatu wal bawl ibnu az-zain ibn al-munayyir yake cewa al-murad bi takhsis hazain al-amrayn bi zikr ta'zim amruhuma abinda yasa aka kebanci wannan abubuwan guda biyu aka ce ana azaba kabari dan su da giba da bawali dan a girmama ma musulmi sha'anin su la nafi al-hukuma amma adahuma ba ana nihin banda su ba a azaba kabari ga wasu abubuwa a akwai abubuwa da dama mai bashi ba mun ga ba cewa mu'allaqun bi qabri dainihi hatta wannan yukuda alai mai bashi shi ma ana mishi azaba kenan ka ga wasu abubuwa can wanda ana ma mai kabari wanda ke cikin kabari azaba ba ambace ba ana nihin ba wannan kadai ne ake ma mutun azaba akwai wasu ma wannan dan girmama sha'anin su ne aka ambace su anan yace fa ala haza akan wannan ba ana nihin ba cewa azaba kabari akan su kadai tattakaita yace sai dai zahiri cewa an takaita su akan annahuma amkal min za su suka yi tabbatuwa game da wanin su ashabu sunan sun rawaito daga hadisin abi hurairah yace istanjihu min al-bawli ku tsarkaka daga bawali fa inna amatu azabul qabr minhu saboda galibin azabul qabri daga gare shi take sannan ya kawo hadisin ibnu abbas wanda ya ambaci kissa wannan ba a ambaci giba ba ya zo da lafazin anamimanci ya gabata sharhin shi a cikin kitabud dahara da dogon zancen ya imam wakili wasu malamai suka ce muradul musannif abinda bukhari yake nihi annal ghibatu lazimun namima cewa yi da mutun ya lazumci anamimanci saboda anamimanci ya kumshi kashi biyu shine ka dauki zancan wanda kake cin naman shi ka kaima wanda zaka ga ya ma zancan wal hadisu an al manqulu anhu ma la yuriduhu ka dauki zancan ka kai zancan shi ga wanda bai yaso wanda bai yaso ya ji shi ba ibnu rushayri ke cewa yakin la yalzamu min al udu ala namima subutu wa ala al giba wahadaha sai dai bai nuna cewa idan an ce za a yi azaba akan anamimanci za a yi akan giba kadai duk wanda zai anamimanci to giba ta shiga ciki ma'ana wanda ya animimanci ya gama ha giba kuma ba dole bane wanda ya giba ya kasance ya gama ha animimanci kenan an ambaci animimanci shi babban abun ne saboda dole he da ya gama da makamin shi wancan shine giba shi yasa aka kawo giba anan animimanci anan gurin kai babu na 89 babul mayitu a'rudu alaihi maq'aduhu bil gadati wal ashi baban da ke bayanin mamaci ana bujuro mishi da masabkin shi sahe da yamma ana bujuro mishi da masabkin shi a kabarin shi hadisi na farko al-Imam al-Bukhari yake cewa na 1389 haddathana Isma'il haddathani Malik an-Nafi an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ahadakum idza mata dayanku idan ya mutu urida alaihi maq'adu bil gadati wal ashi za a bujuro musa masabkin shi sahe da yamma in kana min ahli aljannati fa min ahli aljanna in ya kasance cikin aljanna to yana cikin aljanna wa in kana min ahli an-nar fa min ahli an-nar in cikin yan wuta yake to na wuta za a rika bujuro mishi fa yuqalu sai a ce mishi haza maqaduka wannan shine masabkinka hatta ya ba asakallahu yawmal qiyama sai Allah ya tashe ka ranar kiyama wannan shi ma nau'i ne na azaba nan gurin ke cewa cikin shi dalili ne akan cewa yasma'u kharqan alihim yana jin karan takalman su dalili ne akan cewa ran shi yana tare da shi dan ana bujuro mishi wannan abin masabkin shi sahe da yamma kullu gadatun kullu ashin kowace sahe kowace yamma to bai ya kasancewa sai in yana tare da ran shi kenan za a maido mishi ran shi a nuna mishi wannan saboda ba abin da ya gagara Allah balle mutum ya riga cewa to kuma ai bata lokaci ne a ce da sahe a busa rai da mareci a maido duka wannan ga aikin dan adam ne zai zama mai wahala yace fa inna nushahidul mayit muna ganin mamaci ya mutu da sahe bil gadati wal ashi saha da yamma wazalika yamna ihya'u jami'uhu yana hana cewa a rayar da dukan shi kuma a maida gangar jikin shi bayya hanuwa a ce an maida mishi ran shi cikin wani bangare na jikin shi ko kashi ɗaya ne yayi saura Allah sai maida ran jikin shi kuma a haka nan kin saboda rayuwa ce ta barzakhu ba ta duniya ba balle a ce ta saba ma wanda muka sani ana wata sai muqadawi kuma ya inganta Allah yayi muqadaba yayi magana da wannan dan sauran jikin da yayi saura kuma sauran jikin a bujuro mishi dan wani zai ce to an ce sahe da yamma a maido mishi rai a busa bayan kuma gangar ta riddige ya zama kashi wani ma kashin ya riddige sai ajabu zanab to ita kadai kin Allah zai mata muhadaba kuma a maida mishi ran yace yana yiwa kasance sahe da yamma ko da yaushe ana bujuro mishi kamar da ibnu tin ya ambata ibnu battal ya hikaito cewa bujirawo wannan shine bashi labari da ayyukan shi da kuma sakamakon shi a wajen Allah and abinda yasa ake maida mishi sumeme ta mishi sahada yamma dan a tuna mishi gami da wannan yace ban mu shakku cewa gangar jiki bayan an mutu da an tambaya fi zihabi ta tahi kuma ta kasa ta cinye ta ba abinda za a bujuro akan abinda yake kararre ya kare sai ya bayyana cewa bujirawa yana dawama har zuwa tashin kiyama kuma akan ruhi ne ake bujirawa wannan kuma saboda shi ruhi bai karewa bai riddigewa kamar gangar jiki yana nan shi har zuwa tashin kiyama in ma aje wuta ko yaje aljanna a daga qadi abu tayyib yake cewa ittifaqin musulmi ne yace la gudu wala ashi fil akhirah lahira babu sahiya babu yamma wannan lamari ne na duniya ana bujuro musu ne bayan sun mutu bujuro musu matsayin tsawuta wasu ka ce ranar tashin alkiyama kuma sai a shigar da su mafi tsananin azaba wanda aka bujuro mishi sahiya da yamma to min babu aula yajizan can da ake mishi an yi hujja da wannan hadisin ji ibnu abdul bar wanda suka tahi kan cewa al-arwahu ala afniyatil qubur cewa rayuka suna nan a walfajiyar kabari suna kusa da wannan kin da gangar jikin suna nan a tsaye shine mafi ingancin abin da aka faɗa cikin wannan inji ibnu abdul bar saboda hadisai suna nuni akan wannan ma'ana shine cewa a wajena inji ibnu abdul bar anna haqarta kunu ala afniyatil qubur suna iya kasance a walfajiyar kabari dan saboda basu rabuwa da wannan gurin gangar jikin suna tare da shi kamar yadda Malik yake cewa inna ma balagahu anna ruhu tusrahu haythu sha'at labari yazo cewa ruhi yana nan kabari kuma yana da damar tahiya duk inda ya ga dama daga Mujahid yake cewa al arwahu alal qubur sab'ata ayyam kaburbur rayuka a cikin kabari suna nan ne har kwana bakwai min yawmi dafnil mayiti daga ranar da aka binne mamaci suna tare da shi har zuwa kwana bako la tufariqu basara buwa da shi daga nan kuma suna da dama sun zama yan gari a barzakhun alahira suna iya kewayen duk inda suka ga dama su tai Dawud yake cewa abin da ke nuni akan cewa hayatul ruhi wan nafsu annahuma lafin yani yace Allah ya tawaffa al anfusa Qurtubi ya hikaito cewa annal adu maqsusun bil mu'min al kamil al iman cewa bujirawa wannan ta kebanci mummuni shi kadai mai cikakken imani da wanda Allah ya so tseratar da shi daga wuta amma wanda Allah ya nisanta shi daga cikin su wanda suka cakuda kyakkyawan aiki da mummuna fala Allahu muqadin yarahu jami'an tana yiwa yana da masjiguri guda biyu wanda zai rika gani duka kama annahu yara amalu shakhsain zai ga ayyukan shi guda ayyukan na mutum guda biyu cikin lokaci daya ko kuma cikin lokaci guda daya ga mai kyan ya ga mai muna to wannan abin da yake nihi ai wancan ana cewa mummuni mutunan kirki ga matsayin shi gurin shi na aljanna zai gani shi kuma kafuri ga can abin da zai gani to wanda ya cakuda fa mummuni ne mai saban Allah mashayin giya ne malalaci ne ayyukan shi da alkhairi da na banza ya cakuda to shi kuma yace tana yiwa ya kasance a gwada mishi duka biyin yace wa yatamul an yurad bi ahli aljanna tana yiwa ya kasance ana nan an aljanna duk wanda zai shige ta di yadda ta kasance koda bayan an mishi azaba ne yujuzu an yakunu turaddu ilayhi ruhu kama turaddu inda almas'ala ana iya maido mishi rai kamar yadda ake maido mishi lokacin da za a mishi tambayar kabari qala abu umar abu umar yake cewa yatamul an takunu la fiqa ilayhi raji'atin ilallah cewa hatta ya ba'su allah yawmal qiyamati ilayhi Allah ya tado shi zuwa ranar tashin alkiyama saboda ya zo cikin wani hadisi ya fayu furaj lahu furjatun minan nari yanzur ilayha za a buda mushi wata kafa wata koha ta wuta wanda yana kallanta Allah kare mu sai ya ce mushi duba zuwa ga abinda Allah ya kare ka game da shi sannan sai a buda mushi wata koha ta aljanna a ce wannan shine matsayin ku masabkin ka wanda zaka shiga Ibn Hajar yace cikin wannan hadisin akwai tabbatar da azabar kabari kuma cewa ruhi yana nan yana tare da jiki bayya karewa saboda bujirawa bata kasance sai ga abin da ya kasance rayaye ne kenan kamar yadda muka faɗa cin Ibn Malakin ya faɗi magana cewa rai yana nan shi ba karewa yake ba kamar yadda ganga jiki in an nasa mutun cikin kabari an kwambi an kwan an jima za ta ridirdige ta zama abin nan kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa dukkan wani ganga jiki yana ridirdige banda na Annaba yace illa ajabu zanab sai wannan kashi na kwankwaso wancan shine wanda shi har abada kasa bata cinye shi to sauran wannan ganga jiki kenan amma shi ruhi wannan babu abin da yake shafa shi shi yana nan daram yake ba bai karewa har abada har zuwa kiyama amma ya shiga masabkin shi na alkhairi ko na sharri yawa ne ina ga zan mutakaita sai sati na gaba sai mu tashi inda ya kamata mhm